Zampada.
Connector, Shapi, producer.
Zampada.
Yeah, ni zampada, shalele zepada. So, yeah, ni zampada,
kapada mana muji.
Ni zampada,
kapada mana muji.
Inyi shuru, inyi shuru, inyi shuru, inyi shuru. Ni zampada,
kapada mana muji.
Ni zampada,
kapada mana muji.
Inyi shuru, inyi shuru, inyi shuru, inyi shuru. Kupu kace in fada zan fade shi billa billa bana taba fargaba littafi tace masu bi ne gishiri a duniya amma abun keto yau mu ne muke abun kunya wai krista da shashanci wai mu ne da makirci in ka fara wa'azi sai kaga suna ta barci gayun mu lalaci matan mu karuwanci rayuwar iyayen mu kuwa barkanci wai babu dama iyayen ka su manta ATM sai ka rinka cire musu kudi wani MTN tsofo na bin in matan gari wani samari in ya gansu yana kiran su ya marmari ya tuma tace ki fito ki dan taya ta aiki uwar da ta haife ki ne kike ja mata tsaki sai kaga yarinya mai shirin aure tana ta runs na bin mazan aure su sa mata kudi a post zan fada
ka fada mana muji
ni zan fada
ka fada mana muji
in yi shiru in yi shiru in yi shiru in yi shiru ni zan fada
ka fada mana muji
ni zan fada
ka fada mana muji
in yi shiru in yi shiru in yi shiru in yi shiru yeah godiya nake gare ka baba pasto Allah kawo kudi in saya maki yafi kanto amma dai wasu pastocin yawa ne wasu sun karbi iko a wurin boka ne burin su su rinka sa mutane kuka ne sai mai ruhu mai tsarki ne kadai zai gane abun kunya sai ka ji pasto na wallahi tallahi wasu pastocin sun kware wurin bin mata a layi wani zunzurutun rikici kullun sai zage dantse in kudin zakka ya shiga hannunsa sai dai ya matse sai kaga shugaba da shugaba suna holding grudges in wani yayi zunubi sai kaga sun zama judges mu masu wakan ba mu tsira ba rayuwar mu kaman ba na masu birin ba ba a so a fada malam amma gaskiyan shine wasu mun shiga bishara dan neman abinci ne zan fada
ka fada mana muji
ni zan fada
ka fada mana muji
in yi shiru in yi shiru in yi shiru in yi shiru ni zan fada
ka fada mana muji
ni zan fada
ka fada mana muji
in yi shiru in yi shiru in yi shiru in yi shiru yeah na gaishe ki uwar kulma kullu yomi kina ta kawo rahoto kin manta wai ubangiji ya sani cewa har ga don mijin ki ma kikan shigo da kwarto kwarto kai kai wato muna cin jibi muna cin mutunci muna cin hanci muna wawanci a iglesia muna ta nuna bambanci wadda kowane shekara take cicire ciki in baki tuba ba wata ran zaki cire hanjin ki mai wakan ba wai bana zunubi bane amma fata na shine duk masu biyo mu gane in ka fadi sai ka tashi Allah zai kira ka nashi in ba haka ba iblis da kansa zai bi ka bashi zan fada
ka fada mana muji
ni zan fada
ka fada mana muji
in yi shiru in yi shiru in yi shiru in yi shiru ni zan fada
ka fada mana muji
ni zan fada
ka fada mana muji
in yi shiru in yi shiru in yi shiru in yi shiru ni zan fada ni zan fada yeah in yi shiru in yi shiru in yi shiru in yi shiru ni zan fada